alherin Yesu Kristi da kaunar Allah Uba da zumuntar Ruhu Mai Tsarki na tare da ni har abada abadin. Ya bada girma na kane Ubangiji na girma da daukaka na kane Ubangiji na ya bada girma na kane masolina girma da daukaka na kane I bow my knees just to worship. I lift my hands towards the sky, yeah. I raise my voice to worship Yahweh. My Father, I love you. My Father, I love you. Yeah. Ubangijina ya bora girma na kane Ubangijina girma da daukaka na kane Ubangijina ya bora girma na kane Ubangijina girma da daukaka na kane the song that I sing, yeah. You are the peace that I have, you are the joy in my heart. Father, Father, I love you. Jesus, Jesus, you're all I need. Ya bora girma na kane Ubangijina girma da daukaka na kane.